just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the egg rule of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, going to power, Maria du Tsar. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead, because da 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 da